Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa, wato Civil Defense a jihar Nasarawa, ta ce ta shakki Amadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe. Rundura ta ce wanda take zargin Amadu Yaro mai shekaru 27 ya amsa laifinsa na yin fyaɗe wa jinjirar 'yar watanni 3 da haihuwa a garin Adogi da ke kudancin ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Dafari, ya ce wannan shi ne karo na hudu da wanda ake zargin ya yi wa ƙananan yara fyaɗe.
Bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce nan. To daga nan sai muka je muka samu iyayen Adoki, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne, cewa lallai an lalata musu yarinya. Shekaran jiya da ƙarfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da Akwanga. To kuma da muka fara bincikensa sai ya tabbatar mana da hakan. A bincikenmu wannan shi ne lalata na hudu wanda ya yi. To yanzu mun kama shi kuma an mun kai shi kotu yau.
Uban jinjirar Ali Hajimu ya yi ƙarin haske.
Ya dauke ta makamin kan jihun kunu ne daga wannan lokacin ne wani yarinya ta farka bacci ta gaba daga yarinyar da ba aka ba zama neman yarinya. To a handa makarantar da aka ga ka sami na yarinya a cikin wani kango wani wasa ga a yarin ya rage Allah mata rayuwa yana yarinya ba cikin ta suka rike ta sai kawo ta asibitin mana daga ta su wasiya ba suka kai ta speciali a lafiya. Ya waye kuma suka duba hanya suka ce kai aikin na bukar ban karbuta wajika suka tura su jas suka ci gaba da mata aiki.
Shugaban kungiyar 'yan jarida mata reshen jihar Nasarawa, Hadiza Umar Aliyu, ta ce tun lokacin da suka samu labarin fyaɗen suka ci gaba da fafutukar ɗaukan labarai da zai fargar da hukumomi su ɗau mataki.
Mun ci gaba da bibiya domin gwamnati ta ɗauki matakan da ya kamata a yi bincike domin ganin cewar lallai an fito da wanda ya aikata wannan abu.
Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa, Alu Justina Alkali, ta ce za su bi diddigi har sai an hukunta wanda ya yi wannan mummunan aikin.
Akwai dokoki da yawa da na yara da na kasa gaba ɗaya wanda zai kwace ma wanda aka mata fyaɗe yancinta. In suka gama investigation ɗinsu za su kawo mana wannan kesa a Ministry of Justice, kuma gaskiya in Allah ya yarda za mu yi so that victim ɗin ta samu justice.
Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa, Halima Jabiru, ta ce gwamnati na kan kafanta wajen ganin ta kauda wannan mugun ɗabi'a na yin fyaɗe.
Dukkan da aka establish a Nasarawa ta ministry ina ba za ta bari ba, muna son hukunci mai zafi.
A halin da ake ciki dai, bayanai na nuni da cewar Ruqayyah Aliyu, jinjirar da aka mata fyaɗen, tana samun lafiya bayan aikin fiɗa da aka yi mata a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos, jihar Filato. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.